Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19314960 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalol da kuma Niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Laraba 7 ga watan Maris shekara ta 2018. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Alƙalai a jihar Niger, Najeriya sun yi barazanar yajin aiki idan gwamnatin jihar ta gaza biyan su wasu haƙoƙinsu a cikin kwanaki 20 masu zuwa. Akalla bakin haure 21 ne daga ƙasar Libya suka bata, kuma ake fargaban ruwa ya cinye su. Dukiyar shugaban Amurka Donald Trump ta ragu da dala miliyan 400 a bara, kuma ta komo dala biliyan 3 da miliyan 100.
Kanin labaran kenan. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta jaddada samun nasara a yunkurin murƙushe Boko Haram, sai dai akwai abin da ke ci gaba da zama riƙawuya.
Abin da dai ya rage shi ne cewa mutanen North East tsaye su ba su da information.
Masu ruwa wato kula da lamura kuma na cewa akwai sauran rina a kaba a salon yaƙi da cin hanci da rashawa na gwamnatin tarayyar Najeriya bisa dalilan cewa
mutumin da izo yi to da asiri kan cewa ana neman a kwashe kudaden da aka karɓo wato dala miliyan 44 da ake nema a ce an cinye ko shi kuma za a yi masa wulaƙanci. To kaga wannan to an ƙaryata wato matsayin gwamnati na magana cewa tana yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya.
Sai kuma shirin demokuraɗiyya a yau na Sahabo Imam Aliyu, wanda a yau ɗin zai nazarci rikicin manoma da makiyaya a jihar Taraba, amma kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makeri. A jihar alƙalan jihar Niger, Najeriya sun yi barazanar yin yajin aiki idan gwamnatin jihar ta gaza biyan su wasu haƙoƙinsu a cikin kwanaki 20 masu zuwa. Alƙalan sun ce gwamnatin ta mayar da su saniyan ware wajen biyan su wasu kuɗaɗen alawus da kuma kayan aiki a kotuna nasu, musamman ma kotunan magistrate da kuma na shari'a, lamarin da alƙalan suka ce ya jefa su cikin mawuyacin hali. Wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ya ce wani ƙwararre akan harkokin shari'a ko kuma sun ƙwararru akan harkokin shari'a sun bayyana damuwa akan cewa shiga yajin aikin alƙalan zai iya jefa harkokin gwamnati cikin na jihar baki ɗaya cikin damuwa. Ga dai rahoton nashi.
A cikin wata wasiƙa mai shafi 5 da alƙalan suka aikawa gwamnatin jihar Niger, sun nuna damuwa akan halin da suka ce sun shiga na rashin kulawa kamar yadda ya kamata, inda suka bada misali da ɗaya daga cikinsu da wasu ‘yan bindiga suka yi garkuwa da shi a kwanakin baya. Mai shari'a Sa'adatu Abubakar Gambo ita ce mai magana da yawun ƙungiyar alƙalan.
A iya sanin murin shekara 20 gwamnatin jihar Niger ba ta sayi ma kowane shari'a court judge ko magistrate official ka ba. So wannan ne yana cikin abin da ya tada hankulanmu, saboda mu ne muke aiki a karkara da lunguna na jihar Niger gabaki daya, duk inda lungu yake mu ne muke contact da criminals din nan, sun fi sanin mu ma fiye da manyan alkali.
To sai dai a lokacin da na tuntubi babban lauya mai zaman kansa a Abuja, barista mai nasara Koga Umar, ya ce
kada gwamnati bangaren tsattsawa ta dauki wannan barazana a matsayin abu ne mai lakwai-lakwai. A ɗauke shi da ƙarfi sosai a kira su tun da wuri a neman daidaitawa.
Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasir Batsari. Aƙalla bakin haure 21 daga Libya ne suka ɓata, kuma ake fargaban ruwa ya cinye su a yayin da suke ƙoƙarin yin balaguro mai tsananin hatsari na tsallaka tekun Bahar Rum zuwa ƙasar Italiya a makon da ya gabata. Hukumar kula da ƙauren mutane ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a jiya Talata cewa waɗanda suka ɓace suna cikin wasu bakin haure basu yawan gaske da suka tashi daga Libya a cikin kwale-kwale na katako da na roba, waɗanda aka ceto wasunsu a kan tekun. waɗanda suka tsira sun ce wani abu ya firgitar da mutane a cikin ɗaya cikin kwalikwalin, har wasu suka fada a cikin teku, amma kuma babu wani takamaiman bayani yadda abin ya faru. Jami'an tsaron gabar tekun Libya sun dawo da wasu a Libya, yayin da wani jirgin 'yan kasuwan ƙasar Cyprus ya kwashe saura kuma suka isa birnin Pozzallo na ƙasar Italiya mai tashar jirgin ruwa a jiya Talata. Adadin bakin haure da suke ƙoƙarin zuwa nahiyar Turai daga Libya ya yi ƙasa ainun idan aka kwatanta a bara a daidai wannan lokacin, saboda wata yarjejeniya da ƙasashen Libya da Italiya suka ƙulla ta mayar da irin waɗannan bakin haure zuwa ƙasashensu da zarar an kama su a kan teku. Jami'an hukumar kula da ayyukan ƙauren mutane ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce mutane 421 sun mutu a yayin da suke ƙoƙarin tsallakawa zuwa Italiya a cikin wannan shekara, idan aka kwatanta da mutane 521 da suka mutu a daidai wannan lokacin a shekarar 2017, amma kuma sun ce sama da mutane 100 sun mutu a cikin irin wannan balaguro mai hatsari zuwa ƙasar Spain a ɓangaren yammacin tekun Bahar Rum. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dukiyar shugaban Amurka Donald Trump ta ragu da dala miliyan 400 a bara, ta komo dala biliyan 3 da miliyan 100, lamarin da ya sa mutane 223 suka shige gabansa a cikin jerin attajirai na duniya da suke da dukiyar da ta kai akalla dala biliyan, kamar yadda mujallar Forbes take aunawa a kowace shekara. Jerin na baya-bayan nan ya fito ne a jiya Talata. Trump ya fado daga matsayi na mutum na 544 da ya fi yawan dukiya a duniya a shekarar 2017, ya komo na 766 a wannan shekarar 2018. Wannan ita ce shekaru biyu a jere da dukiyar Trump ke raguwa. Sauka ƙasa da Trump ya yi a cikin jerin mutanen da suka fi arziki a duniya tana zuwa ne a daidai lokacin da a karon farko aka samu ƙarin mutane 35 da suka shiga cikin jerin masu dukiyar biliyan 1 na mujallar Forbes. Mai kamfanin kasuwancin yanar gizo na Amazon Jeff Bezos shi ne mutumin da ya fi kowa kuɗi a duniya, kuma dukiyarsa ta kai dala biliyan 112, wato ƙaruwan dala biliyan 39 da miliyan 200 a kan abin da ya mallaka a shekarar da ta gabata. Mutane biyu da suke biye da shi su ne Bill Gates, mai kamfanin Microsoft, wanda dukiyarsa ta kai dala biliyan 90, sai kuma mai zuba jarin nan Warren Buffett, wanda ke da dala biliyan 80. Mutumin da ya fi kowa kuɗi a nahiyar Turai kuma na hudu a cikin jerin masu kuɗi a duniya shi ne mai kamfanin sayar da kayan alatu na LVMH, Bernard Arnault, wanda dukiyarsa ta kai dala biliyan 72. Amurka dai ta fi kowace ƙasa yawan attajirai masu biliyan daloli a duniya, waɗanda yawansu ya kai 585, sai kuma ƙasar China take biye mata. Jihar California ta Amurka kaɗai tana da attajirai masu biliyan da suka kai mutane 144, kuma jihar kaɗai ta fi kowace ƙasa yawan attajirai a duniya baicin Amurka da China. Ita kuwa ƙasar Jamus ta fi kowace ƙasa a nahiyar Turai yawan attajirai masu aƙalla biliyan 1.
Baba Yakubu Mukiri ya karanto labarai. To madan labarin mu bude taskar hotonnin namu da batun ƙawanya da aka ce jami'an tsaro dauke da manyan makamai sun yi a gidan muƙaddashin hukumar leƙen asiri ta Najeriya, ambasada Muhammad Dauda dake Abuja. Wakilin Umar Faruk Musa na da ƙarin bayani.
Ziyarar da na kai anguwar mai tama inda wannan gidan na ambasada Muhammad Dauda yake, na gani manyan jami'ai dauke da makamai sun zagaye gidan suna dakon dawowar Muhammad Dauda, wanda aka ce a halin da ake ciki baya gidan a lokacin da jami'an suka ziyarce shi da niyyar su fitar da shi ko kuma su hana shi shiga gidan. Ganin wannan halin da ake ciki ne, na tuntuɓi ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin da ke fafutukar yaƙi da rashin adalci a Najeriya, wato Malam Tijjani Isa, shugaban kungiyar National Patriotic Front ta Najeriya, domin in ji yadda suka ɗauki wannan matakin a daidai lokacin da ake gudanar da wannan bincike?
Ni abin da nake fahimta shine cewa ban yi tsammanin sun je domin kawai su kore shi daga wannan gida ba, domin ba shi ne ba. Ni tsoratarwar da abin yake bani shine watakila sun je ne da zummar in ma dai ba su illata shi ba su kawo abu ga darimi ta yanda ko dai su kwashe masa takardu ko su tsorata shi su hana shi ci gaba da wannan gwagwarmaya na tona asirin ba da kalada a karkari a wannan guri. Amma dai cewa wai sun je domin su kore shi daga wannan gida, ni ina ganin wannan tatsuniya ne ba gaskiya ba ne. Ko abin da ya ba mu mamaki ma cewar ambasada Oche wanda aka kama wannan kuɗi a hannunsa dumu-dumu da komai, shi yana zaune a gidan gwamnati lafiya lau, kuma ma yana tare da jami'an tsaron da suke karewa da tsaron lafiyarsa. To ina ga kuma mutumin da ba komai aka samu tare da shi ba, shi ne saboda karfin mulki kawai aka ce an cire shi. Bisa ga dukkan alamu su ma suke su tsorata mutane saboda binciken nan da ainihin majalisar tarayya take yi akan wannan abu, ko dai su tsorata shi an maza ga dan kare ya sake zuwa ya bada wani ba'asi. Mu kuma muna son mu tabbatar da cewa a lalle wannan bincike sai an kai kwan wataka, kuma a tabbatar da cewa ba ma kawai an yi bincike ba, shugaban kasan ya ga abin da idansa kirkiri, mu ga wani irin mataki zai dauka, ko ku a'a shine da sanarsa ake irin wayan abubuwa.
Malam Tijjani Isa kenan, shugaban kungiyar National Patriotic Front ta Najeriya a tattauna da ni da shi a Abuja. A waje ɗaya kuma Malam Awal Musa Rafsan Jani, shugaban kungiyar Transparency International mai fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa, wadda a kwanan nan ne ta fitar da wani sakamakon kungiyar Natural Najeriya na gaba-gaba a ƙasashen duniya da suka fi ko'ina cin hanci, domin in ji irin martanin da za su maida dangane da aikin da suke yi.
Wannan dai ya daɗe tabbatar mana da kan cewa cin hanci da rashawa a Najeriya ya kankama, kuma ana yi, kuma hukumomi a Najeriya suna sane da shi, sun kuma ɗaure masa gindi, kuma shi shugaban ƙasa ya san abin da yake yi, ya san abin da yake wakana. Ai ba wani rikici da za a yi wanda zai ke da muhimmanci ko kuma yake da wani tasiri. Kaga na ɗaya dai shi da kansa na wannan mutumin da aka yi shi ne sakatare na wannan kwamiti, a ɗauko shi a ce an ba shi, ya dace a ce an ɗauko can wanda ba shi da tabo ko kuma ba shi da ruwa a cikin abin da yake wakana. Wannan zai nuna mana kan cewa kamar gwamnati kawai ba ruwanta nan tana abin da ta ga dama. Abin kunya ne dai mutumin da aka same shi da wannan al'amari, har yanzu ba wani hukunci cikakke da aka yi, kawai banda soke shi da aka yi bayan an sa wuta. Sa'annan mutumin da zo tona asiri kan cewa ana nema a kwashe kuɗaɗen da aka karɓo, wato dala miliyan 44 da ake nema a ce an cinye, ko shi kuma za a yi masa wulaƙanci. To kaga wannan to an ƙaryata wato matsayin gwamnati na bakanin na magana cewa tana yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya.
Awal Musa Rafsan Jani kenan, shugaban kungiyar Transparency International a tattaunawar da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, Mur Amurka a Abuja, Najeriya.
To bari mu rufe taskar hotunan namu da batun harkokin tsaro a Najeriya ga Hassan Maina Kaina da rawar da hukumomi ke gani talakawa za su iya takawa.
Must significantly upgrade our capacity to collect intelligence.
Mataimakin shugaban Najeriya, Farfesa Sami Oshin Bajo, yake jawabi yayin wani taro kan tsaro da babbar kolejin horas da dabarun yaki ta rundunar sojojin Najeriya ta shirya a nan Abuja. Yace ba ko tantama dakarun Najeriya sun karya lagon Boko Haram, amma duk da babban abu mai muhimmanci a nan shine bukara kan babban zumurmu na samar da bayanan sirri na sanar da sojoji da sauran jami'an tsaro irin wannan bayanan sirrin. Alhaki ne da ya race a wuyanmu, kuma kamar yadda yanzu nake magana da sojoji, ina kuma magana da dukkaninmu da muke masu fara'aji a ƙasar nan cewa nauyin fa yana kanmu na tabbatar da iyaucin ƙasar nan. Wannan taro kan sha'anin tsaron ƙasa na zuwa ne a daidai lokacin da ake ganin aika-aikar 'yan Boko Haram na ƙaruwa a jihohin Yobe, Borno da Adamawa, kama daga garin Dabci inda aka sace 'yan makaranta 110 ya zuwa garin Madagali da ake kai harin kunar bakin wake, da kuma Ran, inda 'yan Boko Haram suka kai wani wawan hari da aka yi zargin hatta sojin Najeriya sun tsere daga garin. Tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin Kano da Benue, Kanar Aminu Isa Kwantagora, masanin tsaro ne.
Ni dai ba zan yarda cewa soja ya gudu ba, amma akwai abin da mukan ce, in ka ga wuta ba za ka iya mai da wuta yanda za ka iya cin nasara ba, ka dan ja da baya ba. Soja kullun yana cikin shiri. Soja ya yake su duk inda suka ce kasan su ne an kwace. Soja ya fafatake su har cikin tsibirin tafkin Chadi. Abinda da ya rage shi ne cewa mutanen North East sun tsaye su ba soja information. Yan Najeriya sun ce a yan gama da Boko Haram, kowa ya dauko tabarma yana son ya gire ya gole. Ba haka take ba.
Amma a cewar tsohon Hafsa a rundunar sojojin Najeriya, Air Commander Ahmed Tijani Baba Gamawa, koda baya ga wannan taruka da ake yi a nan Abuja, akwai kuma abin da ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya maida hankali a kai.
Dole ne shi shugaban kasa ya tashi ya tsaya ya sa idanu a cikin dakarun nan, irin kuɗin da ake basu yana kaiwa gurin da yake zuwa ana amfani da waɗannan kuɗi. Jama'an da suke wannan yaki ana biyan su hakkokinsu. Abu dole ne shugaban kasa ya tsaya ya sa idanu a duk kuɗaɗen da ya bayar, ina aka yi amfani da su, ya ake waɗannan abubuwa. Matukar ba a yi haka ba, ina tabbatar maka wannan yaki da ake ciki za a ci gaba da samun koma baya. Saboda haka dole ne mu tsaya mu gaya kanmu gaskiya.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ba gwani sai Allah, Allah ka taimaki soja ko gidansu ko dadaji ko a bakin daga ko gidansu ko gunyaji. Kunji gangan soja, soja babbaku na gode, kai babbaku iyalan gwamna, na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birgiman hanka ka kowa ga bakinku zai gafarunku.
Haka yake, to kada da ya sha'afa, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma nan Washington na cewa karfe 12:17 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin,
we were talking of Jukum on TV in Bukari. 2,000 people died. Not one person was taken to prison. Not one person was taken to court. No one judgment was passed.
Mutum 2,000 sun mutu, ba mutum ɗaya tilo da aka jefa gidan yari, ba mutum ɗaya tilo da aka gurfanar gaban kotu, ba ko hukunci ɗaya da aka zartar. Waye gaza wajen ɗaukar wannan matakin?
Mai martaba sarkin murya Alhaji Abbas Tafida kenan a gaban kwamitin gwamnatin tarayya kan rikicin manoma da makiyaya. Jawabin nasa shine za mu maida hankali a kai cikin shirin a yau. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Daya daga cikin ginshikan demokradiya shine tafarkin doka da oda. Babu mutum komai girman sa kama daga shugaban Amurka har zuwa talaka wanda yafi karfin doka. Abinda kusan masana suke cewa babu shi a kasashe irin Najeriya yanzu. Doka tana aiki idan kana da hali ko kana da mukami. Saboda haka ne yanzu kowa ko kuma kowace al'umma ta yanki hukuncin yi wa kanta alƙalanci kan duk wani al'amari. Hukumomi ba su da sauran tasiri wajen magance rigingimu. Wannan yana daga cikin dalilai da suke ƙara assasa harkokin tsaro a Najeriya, in ji masana. Domin ko a ƙarshen makon nan a jihar Taraba an kai wa al'ummar Fulani a tsaunin Mambila hari, wadda ba zai kasance shi ne kaɗai ba. Ranar Litinin 19 ga watan jiya, mai martaba sarkin muri Alhaji Abbas Tafida ya gabatar da ƙasida a gaban kwamitin gwamnatin tarayya kan rikicin manoma da makiyaya. Ga wasu muhimman abubuwa da ya faɗa kamar yadda Nasiru Adamu Leka ya fassara, gashi nan kuma zai gabatar.
I will give you an example. Just 1 month ago, we had crisis, we call it Jesse. One man who is rearing cows, I will not call him Fulani man or herdsman, because every person can be a herdsman, is a right, is a business.
Zan ba ku misali, wata ɗaya da ya wuce mun samu wata fitina da muka lakaba wa JC, wani mutum mai kiwon shanu, don ba zan kira shi da Bafulatani ko makiyayi ba, don kowa ka iya zama makiyayi don ƴancinsa ne kuma ai kasuwanci ne. Makiyayin ya cinye masarar wani, ba wai tsabar masara ba, a'a karmamin masarar. Sai mutumin ya same shi ya tambaye shi, me yasa ya cinye masa karmaminsa? Sai ya amsa masa da cewa na ɗauka baka buƙatar karmamin ne. Sai mero makiyayin amsa da cewa ba aikinka bane ka faɗa min abin da nake so ko wanda bana so. Karmamin nan nawa ne, da aka ka biya ni? Ya ce nawa ne? ya ce naira 1,000 ne. Sai ya ce a ba zai biya 1,000 ba. Sai manomin ya ce indai ba za ka biya ni 1,000 ba to zan doke ka. Kuma ilai ya doke shi. Makiyayin ya rama dukansu suka fadi ƙasa. Ramuwar makiyayin tafi zafi. Sai aka kai karar batun ga dagacin ƙauyen. Sai dagacin ya yi sauri ya kira ƴan sanda don su kama wanda ya duka mafi tsanani. Sannan ya dauki wanda ya ji rauni zuwa asibiti. Matakin dagacin ya dace. Cikin sa'a biyu sai ƴan uwan ɗaya mutumin da aka kama suka zo suka kona ƙauyen. Su ma ƴan uwan mai karmami suka bazama suka kona ƙauyen su makiyayi.
By the next 3 days, 80 people are dead. The reason is simple. None of them could assess the implication of his action.
Kwana uku bayan nan an kashe mutum 80. Dalilin wannan fitina mai sauki ne. Duk mutanen biyu ba su yi tunanin abinda matakin da suka dauka zai jawo ba. Wannan kuma ya zo ne daga rashin amfani da hankali. Abu na biyu shine gazawar tsarin shugabanci da fannin shari'a. Ina zaune a nan Taraba shekaru 30. Gashi yau muna maganar manoma da makiyaya. Amma shekaru 10 da suka wuce, 1992 fiye ma da shekaru 10, muna maganar fitinar Jukunawa da ƴan kabilar Tibine a Bukari.
We were talking of Jukum and Tibine Bukari. 2,000 people died. Not one person was taken to prison. Not one person was taken to court. No one judgment was passed.
Mutum 2,000 sun mutu, ba mutum ɗaya tilo da aka jefa gidan yari, ba mutum ɗaya tilo da aka gurfanar gaban kotu, ba ko hukunci ɗaya da aka zartar. Waye gaza wajen ɗaukar wannan matakin? Duk wanda ya bari Jukuna da Tibi suka yi ɗauki ba daɗi da juna a tsawon shekaru 3, da barin su su yi amfani da makamai, to ba mamaki. Shine mara makiyaya baya su riƙe bindigoginsu. Ya zama wajibi mu dakatar da shata daga ta farko in muna son mu tsira a zagaye na biyu. Duba rikici tsakanin kabilar Kutep da Chamba, ba wani dalili fa. Waɗannan fa mutane ne ma da ba za ka yi bambance su da juna ba. To amma koyaushe sai ka ga bishiyar lemo a garin takun an sare ta. Koyaushe sai ka ga an rushe kowane gida. Kuma jami'an tsaronmu suna wajen, hukumominmu ya dace suna aiki, amma ba sa aikin. Ya zama wajibi mu sa su yi aiki.
The chairman said, when you say a problem, say the solution. The solution here is police is not effective is not because they are bad.
Shugaban wannan zama ya ce duk lokacin da ka ambaci matsala to kuma ka fadi yadda za a magance ta. Maganin lamarin shine ƴan sanda ba sa tasiri. Ba wai don sun lalace bane. Babbar matsalar ita ce rashin ba su wadatattun kuɗin aiki. ƴan sanda ba su da kayan aikin da za su ɗau mataki a kankare. Ba su da wadatattun bindigogi, ba su da wadatattun harsasai, ba su da dukkan aikin da za su ɗau mataki cikin hamzari. Ciki kuwa har da jahiljin da nake magana, yawancin ƴan sandan ba su kai ma'aunin da ya dace ɗan sandan Najeriya ya cika ba. Idan wannan ya ci gaba a haka, ba za mu taɓa iya magance ko ɗaya daga matsalolinmu ba. Yau muna maganar matsalar manoma da makiyaya, to kar fa mu manta, jiya muna maganar matsalar manoma da manoma ne. Ko ba mu san me gobe za ta haifar ba. Duk waɗannan na buƙatar magani ne. Maganin shine sashin tabbatar da doka da oda ya riƙa aiki. Aikin kuma akan lokaci kuma ya zama cikin hikima. Na uku shine ya zo kanmu mu jagorori. Za mu yi surutu a nan, za mu faɗi maganganun da muke so. Amma abu na farko a shugabanci na gari shine adalci.
We cannot have a governor from every tribe. We cannot have an emir from every tribe. We cannot have a governor from every religion. We cannot have an emir from every religion. Whoever becomes a governor, becomes an emir, becomes whatever position.
Ba za mu samu gwamna daga kowace kabila ba. Ba za mu samu sarki daga kowace kabila ba. Ba za mu samu gwamna daga kowane addini ba. Ba za mu samu sarki daga kowane addini ba. Duk wanda ya zama gwamna ko sarki ko kowane ma muƙami ya zama wajibi ya mallaki abu ɗaya a akasarin lamari. Indai ba munafurci zai yi ba. Zai zama daga kabila ɗaya ne da addini ɗaya. Da haka ya zama karramawa ga duk masu jagoranci ciki har da ni kaina. Ya zama ba za mu zama ƴan wata kabila ba. Jinin da yake gudu a jikinmu zai iya zama na wata kabila. Amma ya zama wajibi matakan da shugabanni za su ɗauka ya zama na adalci ba son kai. Idan muka zama masu son kai, duk wanda kai wa zalunci to zai mai da martani. Ƙarshe za ka ƙare da yin nadamar rashin adalcinka. Adalci yana da kyau ga kowa, kuma na kowa ne, kuma shine gwadabin kariya ga kowa. Na huɗu su ne matasa. Kowa kafin ya tsufa matashi ne. A lokacin da muke ƙuruciya ne ya dace mu koyi aikata abin da ya dace. Amma abin da muke da shi a Taraba shine kusan kowace jama'a tana da tsagera, matasa 'yan tsagera. Waɗannan matasa ba sa zuwa makaranta, sun zama dillalan 'yan siyasa. Da zarar akwai wata ƙura duk ƙanƙantarta sai su yi amfani da damar su wuce gona da iri.
So I call on the governor to outlaw outright all question of youth militia in every community. Our youth can associate, but they should associate.
Da haka ina kira ga gwamna da kai tsaye ya haramta duk wata kungiyar matasa 'yan tsagera a kowace al'umma. Matasanmu za su iya mu'amala da juna, amma ta fuskar ci gaban rayuwarsu ta samun ayyukan yi da zama mutanen kirki a cikin al'ummarmu.
Finally,
The last issue I want to raise is the press itself. You feel everywhere with your cameras. When people like him, you give stories. Two people, you say 200. 200, you say 2. According to what you want.
A ƙarshe, magana ta ƙarshe, ita ce kan 'yan jarida. Kukan kunna kamarorinku ko ina, idan an kashe mutane, kukan ba da labari. Idan an kashe mutum biyu ne, sai ku ce mutum ɗari ne. Idan an kashe mutum ɗari, sai ku ce mutum biyu ne, bisa son ranku ko bisa muradunku.
We cannot go forward unless you pressmen becomes analytical, partial.
Ba za mu samu nasara ba sai ku 'yan jarida kun zama masu nazari, adalci, masu son ci gaban ƙasa, masu ƙirƙiro maslaha. Ya zama wajibi mu gyara Taraba, mu gyara Najeriya, kuma ba za mu cimma wannan guri ba sai dukkan mu muni niyyar yin abin kirki. Na gode kwarai.
Thank you very much. Unfortunately, my chairman, I was only told you are coming today, yesterday evening. So between now and morning, you will get my submission.
A farkon watan Yunin bara ne idan kuka tuna mahara a yankin tsaunin Mambila suka kai wa Fulani a yankin wani mummunar hari da mukaddashin Brigade Commander na Battalion ta 3 Brigadier General Benjamin Ahanatu wanda ya kai ziyara jim kadan bayan an kai harin ya kira da kusan kisan kare dangi.
The only Fulanis who are barely surviving today are the ones that ran away who managed to escape. It just tells you the aim, the plan by the perpetrator to eliminate or totally wipe out these people. Because even small children, two-year-old children were slaughtered, pregnant women killed. Either worse than Boko Haram. Boko Haram will not touch women, he won't touch children. But here, they're slaughtering children, slaughtering pregnant women and women. And it doesn't make any sense to anybody. It's like a genocide within the Mambila.
Duk da wannan shaidar da kuka ji mun kawo muku wani rahoto a farkon shekaran nan inda ake zargin Attorney General na jihar Taraban Yusufu Akirikwen ya rubuta wa rundunar 'yan sandar jihar Taraban wasikar neman ta saki dukkan waɗanda jami'an tsaro suka kama dangane da harin na farko da aka kai wa Fulani a tsaunin na Mambila. Masu aro baki dai kuma abin da ya sauka kenan cikin shirin demokradiya yau na wannan mako, sai kuma makon gaba da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Nasira da Muhammad Hikaya da Ibrahim Abdulaziz waɗanda suka taimaka da rahotanni da kuka ji, da Cibahiro Diodone da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku. Ku zama lafiya.
To a gaishe ka yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da tashin muhimman kanin labarai.
An sa'o'i kadan kafin ya fara rangadin aikinsa na farko a nahiyar Afirka, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce Amurka ta kuduri aniyar gina harsashen dangantaka mai ƙarfi tsakaninta da Afirka. Yana mai zargin ƙasar China da laifin ƙarfafa aƙidar sanya ƙasashen su zamo masu dogara da irin hulɗa da take yi da nahiyar. A cikin jawabin da ya gabatar da ke bayyana manufofin gwamnatin shugaba Trump na yin hulɗa da ƙasashen Afirka, Tillerson ya ce Amurka tana kwaɗayin saukar da shingayen cinikayya da zuba jari a Afirka, nahiyar da a yanzu babbar abokiyar cinikayyar ta ita ce ƙasar China. Sakataren harkokin wajen ya ƙara da cewar manufar Amurka ta ƙarfafa gudanar da mulki na ƙurai a nahiyar ta sha bambam da manufar China da ke ƙarfafa dogaro da kwantaragi na ha'inci da rance na neman cutarwa da zarmiya da cin hanci waɗanda ke sanya ƙasashen na shiga cikin uƙubar da bashi da kuma tawaya da ake tauye musu yauci. Wannan ziyarar tana zuwa ne watanni biyu bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya haddasa tankiya na musayar zafafan kalamai a lokacin da ya bayyana ƙasashen Afirka da wata kalma ta wato kaskanci kenan lokacin da yake taro da sanatoci a ofishinsa. Ƙungiyar Tarayyar Afirka mai wakilai 55 ta nemi shugaban ya nemi gafara. Wasu jakadun ƙasashen Afirka a Majalisar Ɗinkin Duniya su ma sun yi tir da kalaman na Trump. Har yanzu shugaba Trump bai zaɓi babban jami'in diplomasiyyar da zai kula da hulɗar Amurka da ƙasashen Afirka ba shekara guda wato bayan hawasa mulki.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da wani sabon shiri lokacin da Ibrahim Alfa zai shigo da maimaitin ciki da gaskiya. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen da muke gabatar muku a shafinmu na internet voahausa.com a madadin Baba Yakubu Makeri da Sidi da almajirin Shiladan da kuma injiniyan mu Malam Jona Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.